تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Litinin daren 37 da watan Sha'ban hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 7 da watan 2 watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Adda'u wad-Dawa wanda wasu ka bi sani da Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala. Wannan masallaci mai tarin albarka na Al-Furqan a halqa ta 7 kuma darasi na 7 muna akan fasalin da Malik yake zano muna ladubban addu'a bayan mun karanto awqatul ijaba lokutan da Allah subhanahu wataala yake karban addu'a sai muka biye wa karatun da zancen ismullahil a'zam sunan Allah mafi daukaka mafi girma masu girma wanda mun karanto hadisi daga hadisin Anas dan Malik haka ne ina jin mun karanta wannan hadisin amma ba lafi mu ƙara mai mai hadisin sai mu dora daga inda muka tsaya Malik ce wa fi sunani wa sahih ibn Hibban aidan min hadisi Anas bin Malik annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a fa qala allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ما ليتي وفي السنن يا تبتا يا زوء تكين سنن wa sahihi ibn Hibban ya kace sunan guda hudu gaba ɗaya kenan ko wa sahihi ibn Hibban da sahihi littafi da ibn Hibban aidan har yau kuma saboda hadisin da ya gabata ibn Hibban ya fitar da shi min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Anas ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jalisan yana zaune waye yake zaune annabi ne ko Anas annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan Anas yana zaune kenan wa rajulun yusalli sai ga wani namiji yana sallah thumma da'a sai ya shiga addu'a yana addu'a yana roƙon Allah fa qala yace allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ni ina roƙonka lalle dukkanin yabo da godiya sun cancanta gare ka la ilaha illa anta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai al-mannan ne yawaita kyauta badi'us samawati wal ard wanda ya kagi sammai guda 7 da kuma ƙasai guda 7 ba tare da gajiya ba ya zal jalali wal ikram ya ma abucin girma da kuma karanci ya hayyu ya wanda yake rayayye ya qayyum ya wanda yake tsayayye annabi ya ji wannan maganar fa kala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah haqiqan ya ruki Allah subhanahu wataala bismihi al-azim da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba, wanda idan aka roki Allah da shi ajaba, Allah yana karba. Wa idza su'ila, idan kuma aka tambaye sa bihi da wannan sunan, a'ata, duk abinda aka roka Allah yana bayarwa. Wannan hadisi sahihi ne, Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ingantar da shi a cikin sahihin Abi Dawud. Haka wannan hadisi ingantacce ne. Wala suka ce ba shakka a cikin wannan hadisi akwai ismullahi al-a'zam ko ismullahi al-azim, wanda a satin da gabata mun faɗi zantutukan malamai kusan guda 10 nawa. Sha nawa akan ismullahi al-azam? Sha 17. Sha 14 muka ambata. Mun ambaci guda 14. Idan ba ku haddace ba. Sha 14 muka ambata. Sha 14 sune abinda malami suka tattauna wanda muka tsaya a kansu. Malai ce wa akhrajal hadithain al-Imam Ahmad fi musnadihi. Wa'innan hadisan guda biyu da hadisin farko da muka karanta, laqad sa'ala Allah bismihi al-azim. Wannan hadisi da kuma hadisin Anas dan Malik, al-Imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisin a cikin Musnad nasa a mujalladi na 5 shafi na 349, kuma haka a mujalladi na 3 shafi na 158. Wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin addu'a da ismullahi al-a'zam, wanda akwai sirri kware da gaske ki ismullahi al-a'zam, duk wanda ya dace da yin addu'a da shi to da ikon Allah subhanahu wataala wato an karba masa an wuce wurin. Malai ce wa fi jami'i Tirmizi, ya inganta ko ya zo a cikin jami'u Tirmizi na al-Imam Tirmizi alayhi rahmatullahi ta'ala, min hadisi Asma'u binti Yazid, min hadisi Asma'u binti Yazid, daga hadisin Asma' biyar Yazid, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, tabbas qala, yana cewa ismullahi al-a'zam fi hatayn al-ayatayn, sunayen Allah ko sunan Allah al-a'zam mai girma, wanda idan aka yi addu'a da shi ana samun biyan bukata. Annabin Allah ya ce fi hatayn al-ayatayn, yana cikin wa'annan ayoyi guda biyu, sai karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kuma sai karanta farkon suratul Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake wato ingantacce. Al-Imam Tirmidhi yace hadisun hasanun sahih, Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala shi ma ya inganta wannan hadisi. Wannan kaga yana karantar da mu zancen qaulin malam suka ce ai ismullahi al-a'zam shine Allah ar-rahmanur rahim kuma al-hayyul qayyum. Idan ka diba to akwai ar-rahmanur rahim kuma akwai al-hayyul qayyum. Hadisi ne ingantacce, duk wanda ya roki Allah da wannan sunan to zai samu biyan bukata da ikon Allah subhanahu wataala. Wannan malumai sun ta maganganu akan wannan sunayen. Wa qala Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun, Tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Maluman hadisi sun yi bincike gaba daya, kaf cikin masu rubuta littafan hadisi ba wanda yake baiwa hadisi ya ta Khadija kamar al-Imam Tirmidhi, zai ce maka hadisun hasanun sahihun. To sha tambayar me yasa Imam Tirmidhi yake fadin wannan magana. Wani malami dai tashi ce to sai a bari mun je kiyama sai a tambaye shi. Wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih al-Hakim min hadis Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rubai'ah bin Amir 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, ya tabbata a musnad na al-Imam Ahmad da sahih al-Hakim, musnad na al-Imam al-Hakim kenan ko, min hadis Abi Hurairah, daga hadisin Aba Hurairah, wa Anas bin Malik, da kuma Anas dan Malik, wa Rubai'ah bin Amir da Rubai'ah dan Amir, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, annahu qala, manzon Allah ya ce alizzu biya ya zal jalali wal ikram, annabin Allah ya ce alizzu ma'ana ku lazamci yawaita fadin ya zal jalali wal ikram, ya ma'abucin girma da kuma karanci ayyani ta'allaqu biha walzamuha wadawu alaiha ma'anar kul ta'allaqu kurikita tadamanto kamar ruwan shanku sannan kuma walzamuha kulazamce ta da gaske wadawuha kuma ku dawwama akan fadin wannan kalmar ya zal jalali wal ikram aga ya zal jalali wal ikram sunaye ne wanda akwai girmama Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah ma abuci al jalal girma ne sannan kuma al ikram Allah subhanahu wa ta'ala shine ma abuci karanci da kyauta a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake ma abuci na karanci duk da wannan kalmar akwai wani hadisi da yazo sai dai malumai suka ce kuma bai tabbata ba bai inganta ba da yake asar ne daga wani cikin magabata yace ya kasance na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya abunnan ya nuna masa ismullahi al'azam saboda ismullahi al'azam in aka baka shi to an baka hanyar karbar addu'a na fada a satin da ya gabata cewa wanda ya kawo gadan Balqis ba aljani bane wanda ya kawo gadan Balqis malaman tafsiri ila su al-Imam at-Tabari da Qurtubi suka ce mutun ne sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sa ismullahi al-a'zam wannan bawon Allah shi ma sai yake ta roƙon Allah subhanahu wataala ya basa ismullahi al-a'zam ya basa ismullahi al-a'zam sai mai falkin cewa an rubuta ya zal jalali wal ikram a tauraro da malamai su masa raddi akan wannan cewa mafalki ba a riko da shi ba ko ina ba ake riko da mafalki akwai mafalkin da yake ilhama ce akwai mafalkin da kuma yake kasancewa daga shaydan ne sannan kuma akwai mafalkin da abinda mutum yake yasa a rai shi yake gani ko mun fahimta akwai mafalkin da za a yi maka ilhama ce yanzu misalin lokacin da Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardi'ihi ba malaika aka turo mata ba mafalki ta gani amma mafalki ne aka mata wannan ilhamar ina fatar kun fahimta haka sannan lokacin da shi wannan kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da ake masa ilhamar ya dinga kula ya tono bi'ir zamzam ba wahayi bane aka turo masa ilhama ce Allah ya masa saboda an yi lokacin da bi'ir zamzam sai ka toshe ba sharuwan zamzam daga baya shi Abdul Muttalib sai yi mafalki cewa umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tona wannan rijiyar da ya tashi sai zai je ya gabatar to sai danya suka ce sai sun kama masa sai ce ai shi kadai ya ga abun kuma shi zai yi sai aka goranta masa da ayya sai ce to in Allah ya bashi iya guda 10 sai ya yanke daga ciki idan Allah ya bashi iya guda 10 ba iya bane ake masa gorinsa to in Allah ya ba sa watan da guda 10 maza 10 zai yanke daga ciki to lokacin da Allah ya ba sa 10 to kuma sai aka zo ka san mutane ba su bari ya sai ga baka ce kai alwashin cewa zaka yanka ɗaya daga ciki yace haka ne yanzu sai aka yi ƙuri a tsakanin diyansa gaba ɗaya sai aka dauko suna Abdullahi wanda ya ahi shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana son sa ƙware da gaske sai yace a sake a dai sake lalawa aka sake kuma aka dauko suna Abdullahi har yanzu dai yace suka ce to yanzu ba haka za a yi ba dole ka fanshe shi da wani abu tunda dai Abdullahi ya haito sau uku yanzu abinda za a yi ka sa wani abu sai ce to ya sa raƙumi 10 sai aka dauko ga raƙumi 10 ga suna Abdullahi sai aka dauko Abdullahi sai ce ya ƙara 10 nawa kenan aka dauko ga 20 ga Abdullahi aka dauko ƙara dauko Abdullahi haka yake ta ƙara sai suka kai watan raƙumi 100 da wannan ne kuma Allah ya sanya jinin mutum guda daya shine a bada raƙumi 100 diya suke nan kaga wannan wahayin da aka masa ilhama ce abinda mutum zai gani da cikin mafalki kuma ya tabbata da kuma akwai wanda yake daga shaydan akwai mafalki wanda daga shaydan ne irin kaga mafalki an koro ka kana ketar wata dogor gina ko wata halitta da baka ganin karshen ta ko kuma kaga wata halitta halshen ta ya zuro kasa kaga duka wannan daga shaydan ne ko kuma wata wani bakin maciji ko kuma kana ta kururuwa duka wannan daga shaydan ne maganin wannan abun yin arwalla kafin ka kwanta da kuma yawaita yin azkar sai kuma abun da yake cikin zuciyar mutum so tari mutum yake ganin abun da yake a zuciyarsa yanzu idan dalibin ilimi ne wanda yake da kokari wanda yana karatu to shi in ya kwanta sai ya ta kallira ta mafarkin littafai sai ka gashi na an zo halka in kandida ne sai ka kai cikin sallar examen har an je ba haka bane eh saboda abun yana in dan kasuwa ne kuma wanda ya sa kasuwancin arai to ba abun da yake gani kuma sai sai kasuwa sai ka ga ana kasuwanci din kuma mayan soyayya ne la hawla wala quwwata illa billah an shiga uku an shiga uku malaci wa fi jami'i tirmizi ya tabbata a cikin aljami'i na tirmizi al-imam tirmizi alayhi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi huraira ta daga hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam idza ahammahu amrun idan wani al'amari ya dame sa idan ya shiga cikin wani damuwa rafa'a ra'sahu ila as-sama'i sai ya daga kansa zuwa sama fa qala sai ya ce subhanallahi al-azim sai tsarki ya tabbata da ubangiji wanda yake mai girma ya wa idza ijtahada fi du'a'i idan kuma yana ce ya dage cikin addu'a qala sai ya ce ya hayyu ya qayyum sai ya ce ya kai ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye sai dai malaman hadisi ba sa kwana suka ce wannan hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda bai haƙi ya fita da shi cikin al-i'tiqad Nasiruddin Albani yace hadisi ne da'ifi ya sa cikin da'iful jami haka wannan hadisi bai tabbata ba wa fihi aidan har yau daga cikin sunan Tirmizi kenan ko min hadisi Anas ibn Malik daga hadisin Anas dan Malik kala yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance idza karabahu amrun idan wani al'amari ya tsaya masa a rai na damuwa qala sai annabin Allah yace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye bi rahmatika astaghith ina neman agaji da rahmarka manzon Allah yake fadin haka wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala yace hadisi ne wato ingantacce kaga wannan kalmar ko wannan jumlan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya fade ta a hurare da dama a ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yazo lokacin da ya dawo daga Taif lokacin da ya dawo daga Taif yayi kusance maimaita wannan addu'ar da aka ya hayyu ya qayyum in al'amari ya cije maka to raba kanka da kunna dan karaben kana tada hayaki kana tada wa kanka ƙara wa kanka rishin lafiya ga al'amari mai sauki likitancin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaga yanzu a likita ta bature in ka zo kace damuwa ta yi maka yawa sai a ce maka ka dina zama kai kadai ka dinga tahiya gudu ka dinga kallon abu na nishadi amma kaga ne ko ka dinga kallon shesa kaga na daga cikin abun ne sa turawa ba su zama sai da karne da musoshi kaga bature in ganshe ba ce sai kaga ya dauko musa yana shafa wai saboda za ta tafi masa da abu to mu kuma sai annabi ya karantar da mu aka ce manzon Allah ya kasance in wani abu ya tsaya masa are na damuwa ta zo wa shugaban halitta to yake maimaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis a wata riwaya an kara aslih li sha'ni kullaha wa la takilni ila nafsi tarfat ayn ka maimaita zaka ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala mala yace wa fi sahihi al hakim haka a cikin al musnad na al imam hakim min hadisi abi umamata daga hadisin abi umama sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala annabin Allah yace ismullahi al-a'zam sunan Allah al-a'zam ne mafi girma fi salasi suwari yana a cikin surori guda uku mina shi ma hadisi ne wanda yake wato ingantacce kamar da Nasiruddin Albani ya faɗa qala al-qasim al-imam qasim yake cewa da wannan hadisin ya iso min to kasan su ba kwana suke yi ba dama amfanin karatun afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin to su kullun cikin bincike suke zaka ga sahabi zai dauki aya daya yana tadabburinta yanzu misali kamar a cikin suratul rahman da Allah yace washamsi wa farko farkonsa ina aramomi wa shamsi wal qamari yasjudan maluman tafsiri magabata sai wa suke sunace nan rana da wata ake nihi ba rana bace ciyawa ce ake zance sai kaga sun tsaya mutun ya rike aya guda yana tafakkurinta akwai wanda ya rubuta littafi mujalladi hudu kan raqumi da ya zaka afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kan wannan ayar ita kadai da ya tsaya malam isma'il sai ya yi bincike na kokof akan raqumi yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ashe ba za su yi dai zuwa ga raqumi yadda Allah ya halicci raqumi ya dauko shi irin siga ta lugha ya tantance abun a yaren larabci kalmar al-ibli yace kalma ce wadda take lafzul jam'i ne yace a mufradi a yaren larabci baya da lafazi guda sannan kuma ya kawo duk abun da raqumi ya babanta da shi da kuma irin abun da ake samu amfanin nonon raqumi amfanin hitsarin raqumi amfanin cin naman raqumi shi kansa da kuma irin abun da Allah ya taimaki raqumi da shi kaga sai yayi wata guda bai sharuwa bai damu ba amma ba wata halitta za ta iya jure wata ɗaya bata sharuwa ba shi da Allah ya halicci sai Allah ya masa reserve a cikin ciki in ya tashi sha to diba yake da yawa sai ya sati bai damu da ruwa ba shi ya sanya daga cikin fawaid nonon raqumi na da fa'ida kware da gaske ana amfani da shi a likitancin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam musamman ma abun da ya shafi fakus sihir walwala sihiri yana cikin abun da ake amfani da shi wajen walwala sihiri ko ka hada shi da tafarnuwa ko kuma ka hada shi da shajaratul jin wato shajaratul jin shajaratul jin tuhahiya ina ce shajaratul jin ana hada nonon raqumi da tuhahiya yana cikin abun da shi ba sai ko kana jin kanka baka jin garau zaka yi nemo nonon raqumi ka samu tumfahiya ka sanya gishiri da ruwan zafi ka wanke ta sai ka sanya ka yi mata karatu da ikon Allah zaka bani labari gishiri a wanke ta da ruwan zafi da gishiri a kashe mata wannan mai ton da yake da na wannan nonon nata saboda yana cutarwa sai a wanke sa sai a sanya cikin nonon raqumi ko kuma tafarnuwa ita kanta a sanya cikin nonon raqumi sai ka sha to zaka ga ikon Allah subhanahu wataala malai yake cewa to faltamastuha sai na shiga binciken wannan ismullahi al-azam aga wannan irin su al-imam shafi'i ne kenan ko wanda ba sa kwana irin su al-imam shafi'i ne fa idza hiya yace sai da bincike na abinda bincike ya bani ita ce al-hayyul qayyum fadin al-hayyul qayyum shi yasa ya hayyu ya qayyum kinan kalma ce ko jumla ce mai girman gaske kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu mali yace wa fi jami'i tirmizi haka ya tabbata a cikin al-jami'u tirmizi wa sahih al-hakim da kuma al-mustadrak na al-imam hakim min hadisi sa'd bin abi waqqas daga hadisin sa'd dan abi waqqas radiyallahu anhu warda Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa bale yace da'wati zinnuni addu'ar ay ma'abuti kifi waye wannan kenan annabi yunus idda'a lokacin da yayi addu'a wa huwa fi batnil hut ayayin da yake cikin cikin yake cikin cikin kihayya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattun illa istajaba Allahu lah annabi Allah ya ce kaga wannan addu'a ta annabi yunus da yayi lokacin da ya shiga cikin cikin kihayya lokacin ta hade sa Allah ya ce wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulmati an la ilaha subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wa azini fa yayi tabibi annabin Allah ne wa azi yayi amma mutanen basu saurare sa ba sai yayi hushi ya bar garin Allah bai ce ya bar garin ba sai ya hau jirgin ruwa ya tafi sa iqali al-ummasa yana cikin tafiya sai jirgin yake neman nutsewa da su to al'ada ce cewa idan aka ga ana cikin jirgin ruwa a lokacin yana tangalniya to akwai wanda ya aikata wani wata aika to sai aka ce jama'a dan kada a rasa rayuka jiwa duk wanda ya san yayi aika aikan to yayi kokari ya ceci al'umma wannan ya sani annabin Allah sai ya ga yawa kansa adalci da al'umma cewa shi ne Allah bai ce ya tafi ba ya tafi kuma yayi hushi da mutanansa kuma ana bukatar mai da'awa yayi hakuri ta zaman to mai juriya sai ya fada yana fada kuma sai ga kifi ya hade sa kuma ga cikin gulmat cikin duhunne ga duhun dare ga shi cikin duhuna na cikin kihiro cikin yarwa kuma ga cikin ruwa yasa ce fi zulmati ibnu kathir yace fi zulmat ai guda uku ne duhun dare duhun ruwa da kuma zuhun zama cikin kifayir to annabin Allah ne Allah ya ba su to sai roki Allah da wannan addu'a yace la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz zalimina ni na kasance a cikin wayan suka zalunci kawunan su to annabin Allah ce innahu lam yad'u biha kadi bi jumlar innahu lam yad'u biha muslim ba wani musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a fi shay'in a cikin komai na rayuwarsa qattun koma wani iri ne illa stajaba Allah lahu ba ce Allah ya karba masa duk abin da ka shiga na damuwa ka shiga cikin hali na haula'i to annabi na karantar da kai me da al'amari ka roki Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta annabin Allah ya ce illa stajaba Allah lahu istithna'i ne duk abin da ka roka to Allah yana karba maka wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce kuma da cikin sahihul jami hadisi na sa'ad dan abi waqas qala tirmizi hadisu sahih imamu tirmizi ke cewa hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi sahihil hakim aida ya zo a cikin sahihul hakim mustadrakna al imam hakim har yau min hadisi sa'ad daga hadisin sa'ad wani sa'ad kenan bin abi waqas an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya ad-dunya fad'a bihi yufarriju Allah anhu annabi Allah yace ala shin ba za ku so ba ce sa'ad yace shin ba za ku so ba ukhbirukum na ba ku labari bi shay'in da wani al'amari mai girma idza nazala bi rajulin minkum idan wani musiba ay karbun aw bala'un damuwa ko wata bala'i musiba ko wani bala'i ya saukar wa mutum daga cikin ku na bala'o'i na rayuwar duniya fad'a bihi kuma ya roki Allah da wannan addu'ar yufarriju Allah anhu yace Allah yana yaye masa damuwarsa ashe ba za ku so bane ba ku labarin abinda mutum zai karanta ya fada wa Allah subhanahu wataala duk damuwarka a rayuwa duk bala'in da ka shiga na rayuwar duniya in ka roki Allah subhanahu wataala to Allah zai yaye maka wannan damuwar da ku bakin ciki sai ce du'a'u zinnun ita ce addu'ar annabin Allah annabi Yunus alaihi afdalus salatu wa atamu taslim haka wannan addu'a ita ma tana da muhimmanci haka zamanto mai yawaita wasa yawaita ne mai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malaka wa fi sahihihi har yau dai a cikin al mustadrak na al imam hakim aidan kuma an anhu daga shi wa kenan sa'ad annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haka zai tashi ko sai zaman to sami'a fi'li mudari wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu huwa annabi ya kasance maf'ulun bihi mansubun sallallahu alayhi wa sallam jumla i'tirabiyya yaquluna cewa hal adullukum ala ismillahi al-a'zam shin ba za ku saboda nuna muku sunan Allah al-a'zam mai girma sunan Allah mai girma du'a yunus tace addu'ar annabi yunus fa qala rajulun sai wani mutum ya tashi yace ya rasulullah ya annabin Allah hal kanati li yunus khasatan shin ita wannan addu'a take banta ne daga annabin da annabi yunus shi kadai yake da damar ya roki Allah Allah da ita fa qala sai annabin Allah yace ala tasma'u qawluhu ashe baka je fadar Allah subhanahu wata'ala ba Allah yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina Allah yace fastajabna lahu lokacin da annabi Yunus ya roki Allah da wannan sunayen sai Allah ya karba masa Allah yace sai muka karba mu annabi Yunus wa najaynahu min al-ghammi muka tseratar da shi da dukkanin damuwarsa sai Allah ya ce wa kadhalika kuma kamar haka dai nunjil mu'minina muke yaye damuwar mai imani idan ya roke mu da wannan addu'a ko kuma fahimta kadhalika nunjil mu'minin ashe duk mai imani zai roki Allah da wannan addu'a to kaga da ikon Allah subhanahu wata'ala zai samu dacewa sai annabi ya ce fa ayyuma muslim da abiha duk musulmin da ya roki yayi addu'a da wannan addu'a fi marzihi a cikin rishin lafiyar da yake fama da shi 40 marratan so 40 famata fi marzihi kuma sai ya mutu ya bayan ya roki Allah a so 40 kuma sai ya mutu a cikin wannan rishin lafiya utiya ajra shahidin za a bashi ladar shahidi wanda ya mutu a wajen yaki wa in bara'a bara'a maghfuran lahu kuma in ya warke har in ya tashi Allah ya tada kafadar sa to bara'a maghfuran lahu zai tashi an gafarta masa zulubin sa baki daya sai dai fa malaman hadisi su albani suka ce wannan hadisi da'ifi ne bal ma mawdu'i in ji nasiruddin al-albani ce mawdu'i ne galiban irin abin da za a ce ka karanta kaffa kaza to irin wannan abun ciwa-ciwa ce a ce maka kai wani abu kafa kaza inda ba duka iya abinda annabi yake fada manzo Allah bai taba wuce cika ce yace kai 100 ba bai taba wuce ka ce kai 100 ba addu'a a tashi daga kwana ce yace kafa kace addu'ar bayan sallah in kai ko da safe kace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan addu'ar so 100 a wuni inji manzon Allah yace ba wani shaydani da zai iya kusantar sa ba duk wanda zai faɗi wannan addu'ar da sahe manzon Allah yace har rana ta fadu ba wani dan iskin aljani da yasa ya kusance ka ba wata rana wani malami yana ruqya irin malaman da suke suna ruqya dan Allah sai kawai sun akwai masu neman kuɗi akwai masu taimako to yana ruqya wa iyalinsa sai aljanin yace zai yayar da zai fita amma zai shiga cikin jikinsa alawa aljanin yace zai fita daga cikin jikin matar amma zai dawo a cikin mala akar maka Allahu bi ruqya kaga in ɗan bana bakwai ne wani daga nan zai baro takalminsa sai mala yace bale yi yayar da aljanin yayi ya nemi hanyar ya rasa sai ce masa ya kasa sa shiga ne sai ce wallahi ya nemi duk wata hanya da zai shiga cikin jikinsa ya kasa sai ce meye dalili sai ce dalili shine da ka tashi da safi ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa huwa ala kulli shay'in qadir so 100 yace kuma annabi ya faɗa duk wanda ya faɗa so 100 ba abin da zai cutar da shi sai ce to yanzu kana fita ko sai na kone sai ce wallahi gagarin ku nan eh gagarin ku nan haka wannan hadisi bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba a ce za a baka ladar shahidi ai shahidi ba karamin mutum bane shahidi kai yanzu su asadullahi su hamza su je su mutu wajen yaki kawai kai daga kwata inda ba hadisi bane daga annabi wa raba kanka da shi a ce zaka je a ce maka kai 300,313 kada gashin wannan ka san da cewa kawai bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawai kai abin da zaka iya yi mallan ce wa fismu muhaddatan alqur'ani suka haddace sai a ba su hadisi miliyan daya a ce su haddace a wata daya miliyan guda aljamu baina sahihain ya kai miliyan aiko turi ai duk wanda yake son dauka baya barci na taba faɗa muku anan ne ce muku Imam Shafi'i ba sa kwana ba sa kwana zaune ake wanda zaka ce akwai wanda wallahi kullun Qur'ani tun daga Fatiha sai minal jinnati ce wannan sai ya karance shi eh kuma a haddace wai ba sai an diba ba ko yanzu a duban ma wahala yake bai yi musu ko amma in turanci ne aka ce yazo yayi discourse war hadararil kinds sai kajiya amma qur'anin bai gane komai a ciki da ufu talib wal matlub kinan go a ce mutum bai iya karanta qur'ani ba kuma wai shi yake ganin wai wai wanda bai iya yaran da yake ba wai shine jahili akwai wai ka san in aka ce ka nemo mahaukaci na gidan gaba to wannan shine gaba duk wanda zai karanta duk karatun da zaka karanta a duniya to in ba karanta alqur'ani ba jahili a sunanka eh in ka samu professor a bangaren da ka karanta in dai baka san alqur'ani baka da ilimi ido a addini to sunanka jahilun Allah ya sauke min hadisi ibn Abbas daga hadisin Abdullahi dan Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa kana ya kasance yaqulu inda al-karbi yana fada a lokacin da damuwa ta abun nan kinsa ya shiga cikin damuwa ashe kaga manzon Allah mai yana shiga cikin damuwa shi yasa wani mawaki ke cewa samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya ababai guda takwas suna yawo akan mutane kuma kowane mutum sai ya haɗu da abu guda takwas a rayuwa yace sururun wa huznun sai ka samu sai ka haɗu da jin dadi bace yiwa ka zauna rayuwarka kullun cikin jin cikin bakin ciki dole sai ka ji dadi sururun wa huznun kuma da damuwa ka ji dadi kuma ka shiga cikin yanayi na bakin ciki ko sannan kuma yake cewa wa firqatun wajtima ka haɗu da mutane kuma ka rabu da su sannan za ka shiga cikin tsanani ka shiga cikin sauki kuma da wasuqmun summa afiya da rishin lafiya kuma da lafiya wataran da lafiya wataran ba lafiya wataran cikin tsanani wataran kuma cikin sauki wataran kana cikin damuwa wataran kana cikin farin ciki wataran kana tare da mutane kuma wataran kun rabu da su haka duniya take to annabin Allah ma yake dandana mi alkar sai yake cewa la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arsh alazim لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم wannan addu'a ɗin uwa duk wanda wani abu ya shige masa yake damun sa a rayuwa damuwa ta kaka gida a zuciya namiji ko mace tsoho ko yaro in ka roki Allah da wannan addu'ar ka nace a kanta ka maimaita ta ina tabbatar maka da ikon Allah subhanahu wataala zaka samu biyan bukata na rayuwarka addu'a ce mai sauki kware da gaske la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arsh alazim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh alkarim wannan addu'ar ta damuwa ce du'awul karbu ce addu'ar yayi bakin ciki ne duk bakin cikin da kake ciki duk bakin cikin ka an bato maka da rai ko a ina ne in ka zo ka karanta to zaka samu biyan bukata duk damuwarki ayar uwa in zaki karanta wannan addu'ar to mutun ya raba kansa da zama cikin susi da ikon Allah subhanahu wataala ma'ana shine la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah al-azim wanda yake mai girman gaske sannan al-halim wanda yake juriya a zaka ce kalmal al-halim ta hi as-sabur idan aka ce wani na da hakuri daban alhilmu daban hakuri da juriya daban ne idan aka ce hakuri shine a maka abu kaza ka hankure ka bar shi ka wuce kuma zaka yi dokar zaka iya ba wai da ka iya a cikin akansa amma shi juriya shine ai maka abun da zaka iya dokar martani kuma ka kale shi kun bayyana shine alhilmu abun da za a yi maka zaka iya ramawa shi asabar baka iya ramawa amma alhilmu kana iya karama yanzu ka dibi duk irin abin da ake wa Allah na zinubi Allah zai dauka mataki kuma zai iya ba amma kuma sai ya jure ya kare to hilmu kenan kai ne a gidanka sai a yi maka laifi sai sanya akwai sahabi da tare da kai akwai su dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasula Allah yana son wannan dabi'un kuma ni annabin Allah ina son wannan dabi'un sai ya tambaye manzo Allah ya annabin Allah yanzu ni ana da abin da Allah yake so yace kware da gaske yace miye yace alhilmu wal haya kana da juriya za ka yi girma Allah shine wanda yake ma'abuci al'arshi mai girma kamar da tabbata a hadisi da za a dauki sama ta dai za ta shiga cikin sama ta biyu sama ta ɗaya da ta biyu za su shiga ta ta uku har a zo da sama ta ɗaya suna iya shiga cikin sama ta har ta shiga suna iya shiga cikin ta bakwai idan ka dauki sama ta bakwai suna iya shiga cikin al'arshin Allah subhanahu wataala shi kuma al'arshin Allah kujerar Allah tana sama kare shi ko wasi a kursiyyuhu samawati wal ard kuma shi al'arshi wa kana arshuhu alal mai wani abu sai Allah subhanahu wataala la ilaha illallah rabbul arshil azim ma'abuti al'arshi mai girma ai yanzu kaga kujerar da shugaban kasa yake iya zama a kanta in kaga dama kai ma sai ka so ka iya zama a kanta amma kai kadan ita kujerar Allah kai kadan ka ganta bullan tana ka abun nake ta ko la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai guda bakwai wal ard da kuma ubangijin ƙasai guda bakwai shi Allah shine wanda ya halicci sama da ƙasa babu wanda ya taimaka ma Allah gun halitta sama da ƙasa kuma Allah ma ya faɗa yace in akwai wanda ya taimaka masa to su janye gudunmuwa su kai wa Allah subhanahu wataala in akwai wanda ya bai wa Allah gudunmuwa yayi alinsu da Allah wajen Allah ya halicci sama da ƙasa to Allah ya ce ya janye tashi gudunmuwa kuma sai ya faɗa yace duka wa'annan fa ce fi sittati ayyami yace wa ma masana min lughub yace a kwana shida muka yi sama da ƙasa yace wallahi ko a cikin ba mu ji gajiya ba amma yanzu aka ce ka tashi daga nan daga aranka tahi wani aka ce yace nan bakin abin nan bakin kasuwa to an ba kakin yanzu yana ta sheda balantana kai ne kana muka birgi balantana ka sauke telam kasima aza akwai yaki ko wallahi almusta'an to shi Allah a kwana shida ya shimfida su kuma in Allah ya ga dama zai yi su a lokaci daya amma saboda Allah ya tabar yace saboda Allah ya nuna mutane tsari da kuma hankali a cikin aiki da rashin gaggawa sai Allah ya yi su a kwana shida saboda annabi ga cewa kabar gaggawa ka dinga tahiya a hankali in Allah ya ga dama zai yi cewa kun fayyakun ko amma sai Allah ya bari sai ya so a kwana shida saboda a nuna mana cewa in zaka yi aiki ka dinga bi mataki mataki kaka ce zaka rungumo ayyuka ba za su yi ba wa rabbul arshil karim ubangishin al'arshi mai karanci wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda al-imam al-bukhari fitar da shi babu ka san ba za an ce sahihi bane kenan ko ba sai ai zancan sahihi bane wa fi musnad al-imam ahmad ya tabbata a musnad al-imam ahmad min hadisi ali ibn abi talib daga hadisin ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda sahabin annabi kuma surukin annabi ko kuma kanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji da Ali ibn Abi Talib ga san lokacin da aka yi hijira aka zo garin Madina da annabi ya sanya ukhuwa tsakanin masu imani sai ya rike Ali ya ce shine akhuhu fil islam dan uwan annabi a musulunci kuma gidan annabi tarbiyar gidan annabi ce sallallahu alaihi wasallam sai ya jarinta wane mutum Ali ba karamin jarumi bane Allah ya kara masa yarda yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da ni idza nazala bi karbun idan wata damuwa ta sauka a gare ni an aqula in ce la ilaha illallah alhalimul karim subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari Muslim bai kasa ba amma ya ce hadisi ne ingantacce ala shartihi hadisun sahihun annabi ya ce masa idan damuwa ta kama sa ya shiga cikin wani hali na damuwa da sana shiga cikin halin damuwa ko sai mutum bai san inda duniya ta sanya ma gaba yanzu gidanka kadai akwai wanda kawai matarsa ta hana masa jin dadi matarsa kawai ga tanan duk bukatar shi a duniya ya kawo mata amma yana shigowa gidansa babu lafiya wallahi rike wannan addu'a ka tai wata kuma mijinta kawai haka kullun cikin bata mata yake shi musamman ma yake zancan karin aure ko to in kina karanta wannan damuwar addu'ar damuwar ki ta tafi kuma zai kara alme sai kullona lahiya shine ake fata la ilaha illallah alhalimul karim ba abin bauta da gaskiya sai Allah alhalim mai juriya alkarim mai karanci subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah wa tabarakallahu albarka tabbata wa subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma walhamdulillahi rabbil alamin wanda tabbata da Allah ubangijin tahlikai wannan hadisi shi ma sahihi ne wa fi musnadihi aida daga cikin musnadikin sa har yau bin hadisi abdullahi bin mas'ud qala daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira cewa ma asaba ahadun qattun hammun wala hazunun ba wani bakin ciki ko kuma damuwa da zai samu dai daga cikin ku ai fa kala sai ya fada lokacin da damuwar ta sauka a kansa sai ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmika adlun fiya qada'uka as'aluka allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khaliqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indika an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaha huzni wa dhahaba hammi yata illa azhaba allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farha annabin allah yace masa yake cewa ba wanda damuwa za ta same sa ko wani bakin ciki a duniya ya faɗi wannan addu'a yace Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ibnu amatika dan baiwarka nasiyati biyadika fakkata tana a hannunka madin fiya hukumuka duk abinda ka zartar a kaina duk abinda ka zartar a kaina na hukunci shike wakana adlun fiya qada'uka kuma zartarwa ka gaba gare game da ni adalci ne adlun fiya qada'uka zar abinda ka zartar a kaina adalci ne as'aluka allahumma ya allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane irin suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka wanda kai allah ka sunawa kanka da shi aw 'allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da dai daga cikin bayunka wannan sunan aw anzaltahu ko kuma ka saukar da wannan sunar fi kitabika alittafinka aw isarta bihi fi ilmi alghayb min indika ay ilmi alghayb indaka ko kuma ka boye sa ka ajiye kanka sanin wannan sunar a wajen ilimin da yake gunka na gaibi an taj'al alqur'ana alazim rabi'a qalbi ya allah ka sanya alqur'ani mai girma ya zamanto watan abin da yake haskaka zuciyata abin da yake rabi'a qalbi abin da yake karfafa zuciyata wa nura sadri kuma ya zamanto hasken kirjina wajilaa huzni kuma ya zamanto sanadiyyar tafiyar damuwata bakin cikina wa dhahaba hammi kuma ya zamanto abin da zai tafiyar da damuwata to duk wanda ya faɗi wannan addu'ar annabin Allah ce illa azhaba Allahu azza wa jalla hammahu wallahi sai Allah ya tafi masa da damuwar sa wa huznahu da bakin cikin sa wa abdalahu makanahu farha kuma Allah ya juya masa marmakon bakin cikin ya zama to cikin farin ciki wakila sai sabu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah ala na ta'allamha shin ba za mu koyi wannan addu'ar ba mu haddace mu koyar da ita kala annabin Allah yace bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha ayya ma kamata da duk wanda ya ji ta yayi kokari ya rike ta ya kamata da duk wanda ya ji wannan addu'ar yayi kokari ya rike wannan addu'ar Allah subhanahu wataala ya ce muke mu kai karshen bayanin sai mu tsaya ko bala ce wa qala bin mas'ud ma kuriba nabiyyun min al-anbiya illa istaghatha bis tasbih ba wani annabi inji dan mas'ud yake cewa ba wani annabi da wata damuwa ko bakin ciki ya tunkare sa cikin annabawa illa istaghatha Allahu bitasbih face sai ya roki Allah ya nemi agajin Allah ta hanyar yin tasbihi fadin subhanallahi kenan duk da wannan maganar malamai suka ce akwai abun kallo akan ta wa zakara ibn abi dunya fi kitabihi ibn abi dunya ya ambata a cikin littafin sa mai suna mujabina fi du'a wanda ake karba ma addu'a a wani wata riwayar littafin mujabud du'a wanda ake karba ma addu'a anil hasan daga al hasan an anas daga anas bayar wuce littafin ko asalin asarkin akwai anas a ciki amma nan ibn al-qayyim ya cire anas kin an hasan an anas kuna da anas ku kuna da anas masha Allah dinan guna ba anas kuna da anas kinan babu aku ta haita mu koya akai kale yake cewa kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wani mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansari daga cikin mutanen Madina yukanna aba mi'laq ana yi masa alkunya da abu mi'laq wa kana tajiran ya kasance dan kasuwa ne yattajir bi malin lahu wa li ghayrihi yana juye kudin sa da kudin mutane dan kasuwa ne yake juye kudin sa kuma akwai hannun jari na wasu kenan ba shi kadai ba yadribu bihi fil afaqi yana safarar yana yin safara a cikin garuruwa safarar kasuwanci yaje nan yana yawancin kasuwanni wa kana nasikan ya kasance kun mutun ne mai yawaita bautar Allah ai abidan mai yawaita bauta wari'an mai gudun duniya mai tsantseni dan kasuwa yana kasuwanci yana cin kasuwanci yana cin kasuwanni sannan kuma gashi da bautar Allah subhanahu wataala sannan kuma ga tsantseni aka irin samu wayanga ɗan kasuwa sai an yi da gaske eh sai an yi da gaske mu yanzu ɗan kasuwa masu cin kasuwannin daji Allah ma ta je ka iske masu sallah cikin lokaci Allah wani ma haya komo ya hade su ba haka bane wani haya komo shi hade su duka Allah ya sauke fa kharaja marratan wa tarana sai ya fita falai iyahu